Yayin da zaben shugaban kasar Amurka ke kara gabatowa, wasu al'umman Ghana sun tofa albarkacin bakin su kan yanda suke ganin sakamakon zaben zai iya kasancewa la'akari da wasu manufofin da 'yan takarar suka gabatar da za su yi tasiri ga kasashen duniya cikin har da Ghana.
Baba na yalwa, ni gaskiya ina ra'ayin Democrat Kamala Harris, ina ra'ayin ta continue. Rezina shine kowa ya san Biden kan da ya taimaka ma mutane, especially mu 'yan Africa nan da muka bi ta Brazil, muka tafi mu shiga America, da rage talauci sosai nan Africa. Da duka baki da ba gidan da ba yaro daya da bi hanya tafiya Amerika wanda ba su zama su samu su gaskiya zauna. Yo Trump ya ce wai in yazo duk wanda ya bi wannan hanyar ne yazo bai da warko kwaran magana sosai da zai fadi an komo da shi gida. Sai yawa wayi gari ya ce muna wannan yaran nan saboda Trump ya win election policies da policies Republicans bai da fiya an komo da su gida. Mu da kai ya zamu da yaran yaran.
Tijani Alhassan zabin da dai na American ga muna kallo kaman cewa Trump ya yi wani wangar zabe. Dalili abin da na fadi haka ne. Ya ce Ukraine da Russia an bar wannan fada. Wannan fadan nan ya kawo muna fitina amma Ghana shugaban gabanin mu suna iya cewa oh saboda fadan Russia kaza kun ga bari gaci ai yanzu ba zai wani policy an ya duba muna gyaran garin mu dalilin da yasa nake son Trump.
Ana sa ran zaben zai zafi ne tsakanin yar takarar jam'iyyar Democrat wato Kamala Harris da kuma Donald Trump na jam'iyyar Republican musamman yayin da ake ganin ɗan takarar shugaban kasar a lokacin gangamin yakin neman zabe suna tafiya kusan kunnin doki a maki da manazarta ke bayo ɗan takaran masu sharhi kan harkar siyasa dai a nan kasar Ghana na ganin duk wanda za a zaba saka Kamala Harris da Donald Trump wani tarihi ne babba da aka kafa kuma zai yi tasiri a tsarin fitar da shugaban kasa a kasashen duniya inji Isa Abdulsalam mai sharhi ne kan harkar siyasa a Ghana.
America suka yi suka zabi mace ya bada tabbaci a duniya kamar kowa ya zabi mace sannan wasu komo da Donald Trump shi kuma bada tabbaci cewa ko da an zabi shugaba yayi wa'adi daya akwai dama kuma a bashi dama ya komo ido cika wari na biyu an ga ya cincinci wanda ke wannan kuma ya ba wasu shugabanni ne suka lose election karfin guwan cewa su ma ana zabe shi a itin kowa uban demokradiyya masu yi wannan zabe so shi duk wani abin da da a cikin zabe a barkan da kowa na kallo ko kowa na expect outcome ko yana da nasaba da demokradiyyar zabe ka baki da
Amurka dai tana bada gudunmuwa masu yawa wajen karfafa tattalin arzikin kasashe da matsaro a sassan duniya kuma akwai muhimmanci da sabuwar gwamnatin da za a kafa bayan zaben gobe talata ta karfafa tsare-tsaren ta nitin karin matsalolin kasa da kasa domin ganin kasar ba ta tsunduma cikin wani halin da zai iya kawo cikas a gudunmuwar da take baiwa kasashen ba inji Dr. Najib Ibn Hassan mai sharhi ne kan harkan tattalin arziki
su yi kokari su ta sauraron duniya don ba kowane lokaci ne in kana shugabantar mutane abin da kake shin daidai ba in kaga aka yana magana nan ka kuskure to ka gyara amma in ka dage kan kai abin da zaka yi shi zaka yi kuma baka sauraron kowa kuma kowane lokaci wani kasa kuma yi abin da kai bai dace da kai ba ka samu sanction to ina ga sanction nan ya shi ya kawo hal aka kirkiro BRICS Brazil Russia India China South Africa yanzu gashi kana zai dawo sun karu wan kina kamar mulkin America ba ta hankali ba zai zo kasa don da zarin an bar amfani da dollar it's like kaman an attack America in a war and defeat America kina so shi tayi kokari da daina batun sanctions kun kasa yi kadan ya lefi kadan sanction memogun diplomacy
shi ko excellency Umar Sanda Ahmad tsohon jakadan Ghana ne a kasar Masar cewa yayi abin da ake bukata gun sabuwar gwamnatin America ita ce ta bada gudunmuwa wajen ganin an samu zaman lafiya a duniya
sabon shugaba a bar duniya zaman lafiya domin America kaki kaso abin da ya fadi da shi ake aiki duniya duka
zaben Amurka da ya bambanta da na wasu kasashen duniya musamman na nahiyar Afirka saboda ba kur'un da mutane ke kadawa kadai bane za su baiwa dan takarar shugabancin Amurka nasara ba a kwamitin masu zabe da ake kira electoral college ne yake da wuka da nama kan wanda zai shugabanci kasar Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi Ghana.